basketer wali dani ha bata ki gani ba
tu ya bugo
wazumunci in an ki ha ba zai daidai ba magarin suka ni ba na yada tankowa ba ba gani farau ba nu ka kirgan saba ba gani karau ba jinyar jiki ya saba komai kushe idan har da kyau ya karba ba fadan karshe gurin karkare gararan ba in tashin sance da karar batu dan kiba in bude kunna yanki ina fada kin dauka bambance zare ba wada kai wata saka komai kushe idan har da kyau ya karba in ba gashi bare ba kalma tafi mai sara Makanan aka wai yari ni ya dushi makera Bakanan baka yunwa take ta kaunar mara Fasalin jiya yaro yake tuni da mabara Sallar farin ciki magana nake Ai magana nake Ai magana nake Ai magana nake Ba tambaya nake A yau tambaya nake Neman sani nake a neman sani nake me ake gudu shin wai me ake gudu ai she to do ai shike kaya ha ai shike kaya ha ganiyar niya ha sai ganiyar niya ha aya kan take rayuwa ita kan take girma ya zo farin taki kauda da ki sai wanki naji sokacin yanki wai shi salinai raki wallahi ban fadin kunki shin fada salai